Rahotanni sun nuna cewa farashin kayan abinci ya yi tashin gwauron zabi a Najeriya sakamakon rufe iyakoki da aka yi. An rufe iyakokin ne domin hana fasakauri musamman na shinkafa da kuma zammar farfado da tattalin arziki da inganta tsaro a Najeriya. Muhammad Kadir Suleiman shine sakataren farko na kasuwar ƴan lemo wato Orange Market dake Maraba a jihar Nasarawa.
Da can baya ana sayan mudun wake misali 400, waken da ake yin kosai da shi da alale kanana 200 nake yanzu bangaren shinkafan tuwo na Hausa farashin shi ya sauka, haka masara ma, haka dawa. Bangaren shinkafan foreign gaskiya wannan ya karu. Sati uku baya 15,500 ake sai da shi, amma yanzu sai ka aje 17,000, akwai ma wanda ya siya 20,000.
Muhammad Sani Bello mai sayar da kayan abinci ne a kasuwar.
Farashin kayan abinci da shinkafan mu na gida cewa na lafiya lau babban inda ke da matsalar ciwon kanmu wurin shinkafa na gida wanda kamfanoni nan aka kirkiro su wanda suke gyara shinkafa mata dutse ganin an tare iyakokin nan foreign ba ta shigowa to sai zama sai suke kara farashi bayan ma da su kara farashi su ainihin manajojin kamfanonin sai suka rurrufe kamfanonin su suka daina fitar da ita sai zama ba a samu ta yi karanci a kasuwa sai zama ta kara farashi wannan shine mu bakin cikin da muke yi ba su dauki serious na cewa namu ta karbu ba
to na Ali Muhammad shinkafa ce kadai damuwa kuma shinkafar ta gida ta dan kara sakamakon saboda foreign din ta dan samu matsala saboda ita foreign ta dan makawa yanzu a cikin kashi 100 na foreign gaskiya kashi 5 ake samu su kuma kamfani na gida sun matsa ga wannan ba wani abu bane laifin gwamnati ne ya kamata ya magana akai
ita malanta na dake sana'ar abincin sayarwa ta faɗi yadda tashin farashin kayan abinci musamman shinkafa ya taba sana'ar ta
farashin yanzu da yafi na da saboda yanzu mudin shinkafa da muke siya wanda zamu yi jollof da white rice 515 yanzu kuma yake 600 naira da tuwo ma yanzu 500 naira ne da amma yanzu kuma yake 600 kuma dauya ne ma kafin ka same shi a kasuwa yanda muke sa da ba shine zamu sa yanzu ba saboda zamu measurement din shi domin iya kudin da muka saya domin ya fita
da alamun wasu magidantan ba sa ganin tasirin tashin farashin kayan kamar yadda masu sai da kayan suka ambata
sunana Muhammad Tasuru Abubakar ni magidanci ne wasu mutane suna ta korafi akan yanayin da ake ciki mu kam anan inda muke bamu da matsalar farashin kayayyaki shinkafa dai tana nan muna amfani da ta gida muna amfani da ta waje musamman ma dai yanzu mun samu ci gaba ta wajen ma bamu cika amfani da ita ba ba dan saboda ba a samu ta waje bane nake amfani da ta gida
Alhaji Abdullahi Muhammad shinkafa dai yadda muke sayan ta da man 400 500 har yanzu dai abinda muke saye kenan bahu 16,500
ta Hausa ko ta Turawa
babu cewar eh ka yarfe kannan ka samu shinkafa Turawa
Nana Khadija a yanda nika siya a haka ne kullun
yawancin ƴan Najeriya ba su tsallake ma'aunin talauci na samun dala ɗaya a wuni ba wato naira 356 Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya